A karamar hukumar mulkin Ilela da ke iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Niger, ƴan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane ne suka zafafa kan hare-hare a baya-bayan nan, inda suka wuce da mutanen da suka kai 20 a kasuwar ruwa, ko da yake an sako waɗansu daga cikinsu. Biyo bayan sun ɗauke wani mutum a garin Ilela, bayan sun kashe mutane biyu a tsangalan dam da biyu a tafkin Taramna, kamar yadda Honorable Engineer Salihu Aliyu, Chairman na karamar hukumar mulkin Ilela, ya tabbatar. Su amini
ya sun shiga tsangalan dam inda suka kashe mutum biyu, kuma sun dawo nan yammacin Ilela, cikin garin Ilela yammaci, inda suka tahi da wani inyamuri kan hanyar wucewar su ne kasuwar ƴan ruwa. Ita tana kan daji kuma kan hanyar su, inda suka samu mutane kwakwance, sai suka tada da su suka tafi da sauransu. Wannan ya faru ne a sanadiyar wannan area din, area ce wadda ta yi shiru-shiru, kuma ranar nan an yi ruwan sama sanya yawa, wanda suka biyo hanya suka dan lababo domin neman sa'a. Gaskiya ba su yi niyyar waɗannan ɗauka waɗannan mutanen ba, amma tunda mutane suke nema suka zo suka same su nan bakin hanya kwakwance, suka samu suka yi awon gaba da wasu mutane. Haka kuma tafkin Taramna, na zo da kaina tare da jami'an tsaro lokacin da aka ba mu labari, inda su kankansu suka kame wannan ta'addan guda, kuma aka kashe mutum biyu a wannan garin. Amma yanzu bisa ga ikon Allah da yarda shi, abubuwan sun laha. So wannan ni ina son in kira ga al'umma, kamar yadda suka sani ma'aikata sun yi karanci a kani da Allah, kuma muna kira ga ita federal government ta karo ma'aikata. Ma'aikata sun yi karanci, so mutane su hito su yi kokarin hokke dukiyoyinsu da kuma kare kansu ta hanyar yin banga.
A cikin wannan lamarin, hukumomin wannan yankin sun yi nasarar cabike waɗansu informers waɗanda ke kurmatawa ƴan bindigar inda gidajen mutane suke, kamar yadda Honorable Engineer Salihu Aliyu, Chairman na Ilela Local Government, ya ba mu labari.
Tunda da abin gaskiya ya sauki, kuma abin ya dan fara dawowa hankali, amma dai da yadda Allah, mun security meeting shekaran jiya, mun zauna mun tattauna matsaloli, inda daga can tafkin Taruna din sai da mun hakamo wani informer da hannunmu, mun hakamo shi, mun hakan shi yana magana har lokacin da muke cikin mota, Fulani sun kira shi yayi magana da su. To wannan alhamdulillah nasara ce. Makon da ya gabata ma mun samu wani informer shi ma daga gabacin Ilela. To wannan duk nasarori ne, kuma da yadda Allah, bai ta ga addu'o'in da ake yi, abuwa insha Allah za a samu sauki har lokacin da zasu ƙarin Allah.
Jama'ar wannan karamar hukumar mulki na ci gaba da yin kira ga mahukumta na tarayyar Najeriya da su kawo musu ɗauki, ganin cewa har da rana tsaka ƴan ta'addar kan ɗauki kasadar abkawa waɗanda ba su san hawa ba balle sabka.
Abinda muke fatan mu samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, saboda nan Ilela da ya hankalin mu ya tashi sosai, ana kamuna farmaki, ana ɗauke mutane, wasu ma ana kashe su. Kidan shirya da kyau gwamnati shi kawo matakai a samu zaman lafiya, hankalin kowa shi kwanta. Ya ɗau hankalin mu ya tashi sosai, kowa zai samu sauki, samu zaman lafiya, a yi aiki, tunda damana ta yanzu za ta kama.
Ni Muhammadu Lawali ne ke abin da mu a uzurinmu, kuma muka roƙon gwamnati ta yi ƙoƙari fafutuka samu mana tsaro tsakaninmu da Kware, Gwarbawa, Ilela da sauran dai jihar yankin Sokoto.
Suna na Zubair, kuma muna fatan wannan yanayi da muke ciki Allah kawo mana ƙarshen shi, kuma duk gwamnatin da za ta zo, tunda ita ga gwamnatin Mangarawar take yi, Ubangiji Allah ya sa ta zama mana alheri, kawo mana ƙarshen wannan yanayin da muke ciki na rayuwa.
A daidai lokacin da ake ci gaba da dakon sabkar dama na gadan-gadan da tunkar zaɓuɓɓukan gama gari a Najeriya, yaya za a yi a daƙile wannan matsalar? Wannan ita ce tambayar da mutanen wannan ƙaramar hukumar ke azawa kawo na su a daidai wannan lokacin. Haruna Mammana, Bakon birnin Kwanne, sashen Hausa na Murya Murka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.